Yan uwanmu jama'ar musulmi, maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A bisa sharuɗan shari'ar musulunci, muna farin cikin sanar da ku cewa yau Lahadi 29 ga watan Sha'ban 1440 bayan hijirar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yi daidai da 5 ga watan Mayu shekara ta 2019 miladiya, an kawo ƙarshen watan Sha'ban. Mun samu labari da tabbacin ganin sabon watan Ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan, kuma kwamitocin dubin wata na ƙasa da na jihohi sun tantance, kuma mun tabbatar mun amince. Bisa ga haka, gobe Litinin 6 ga watan Mayu shekara ta 2019 miladiya ya zama 1 ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijira. Saboda haka, muna kira ga jama'ar musulmi da mu tashi da azumi gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai rayukanmu.
Mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya, Muhammad Sa'ad Abubakar kenan, sa'ad da yake bada sanarwar ganin jinjirin watan azumin Ramadan na wannan shekara a daren jiya Lahadi, tare kuma da umurtar al'ummar musulman kasar da su tashi da azumin a yau Litinin. To sai dai mai alfarma sarkin musulmin ya yi amfani da damar inda ya kira ga dukkan 'yan Najeriya da su tuna da shugabanni da kuma yanayin da kasar take ciki, musamman a sha'anin tsaro, a dukkan ibadodi da addu'o'insu a tsawon wannan watan na Ramadan. Wannan karon dai Najeriya ta yi muwafaka da kasar Saudi Arabia, wacce duk da yake ta soma duban watan tun a ranar Asabar, to amma ta ba da sanarwar soma azumin a yau Litinin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, a Sokoto, Najeriya.